بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا يا أخوان مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مودا أرزقهم هدوء وأن يمتي نيشرن دبيو قوات المحرم. Bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 wanda kuma shine 5 ga watan 11 shekara ta 2015 miladiya, kamar yadda aka saba addu'a cikin wannan masallaci mai albarka Masjidur Rahma a wannan unguwa ta Wunti a cikin wannan gari na Bauchi a tarayyar Najeriya, domin karatu cikin littafin nan mai albarka Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq. Wannan malamin mu Dr. Ibrahim Disina yake gabatarwa wannan masallaci mai albarka, amma saboda wata larura da ta same shi, malam bai samu halartar karatun ba yau. Da yardar Allah subhanahu wa ta'ala, za mu tashi a wurin da malam ya kwana. Kada mu manta dai wannan littafin babban malamin mu ne Dr. Muhammad Sani Umar Rijallemu, Allah madaukaki ya taimake shi ya kara kiyaye shi da kiyayewarsa. Gabar da malam yake wato muke tattaunawa akan ta a lokacin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake bayanin yadda Allah madaukake wato ya halitta dan adam asalin sa. Allah madaukake yanda ya girka halittar dan adam, ya halicce shi ne akan abubuwa guda biyu. Akwai jahilci tare da shi da kuma zalunci tare da shi. Yana aikin jahilci akan abin da ya shafi ilimi, sannan kuma yana aiki na zalunci wato ginabin son zuciya saboda abinda Allah madaukaki ya rakkaba shi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Az-zulm wal-jahl, asalin dan adam haka Allah madaukaki yace ya halice shi, tare da shi akwai az-zulm da kuma al-jahl. Yana da az-zulm wajen ayyuka, idan zai aiki zai zalunci mutane, sannan yana da jahilci kuma wajen abin da ake da ilimi a kansa. To amma sai dai bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗanda suka fi kowa rabauta da nisantan waɗannan miyagun ɗabi'u guda biyu na jahilci da na zalunci, su ne waɗanda suka runguma abin da annabawan Allah tabaraka wa ta'ala suka zo da shi. Don haka shi Ibn Taymiyyah sai yake magana akan wato mazaje waɗanda suka yi fice wajen ruku da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan al'ummar, su ne suka fi kowa rabauta da nisanta daga waɗannan ɗabi'u guda biyu na jahilci da kuma zalunci. An gane ko? To a lokacin ne kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sai fara jero irin manya-manyan mazaje da suka rayu a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Lokacin da ya faɗi wato sahabban annabi alaihi salatu wasallam, ya fara daga khalifofin manzon Allah alaihi salatu wasallam da kuma sahabbai da kuma wato jagororin mutane akan shari'a da wasu daga cikin ahlul baiti waɗanda suke dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama, waɗanda suka fice wajen ilimi da kuma aiki da gaskiya. To a lokacin ne sai fara jero su. Na farko daga ciki ya faɗi Ali ibn Abi ibn Husayn, wanda ake ce da shi Zaidul Abidina. To malam yana tarjama a Dr. Muhammad Sani Umar Rijallemu yayi dogon tarjama akan waɗannan mazaje da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka. To daidai gabar ana magana akan wato shi irin gudunmawar da Ali Zaid al-Abidin ya bayar wa musulunci da irin yadda Allah madaukake daukake shi da daraja. To a daidai gabar shafi na 105 a cikin irin shafin irin bugunawa yake cewa fi tarihi Damashq ma nasu qala Abu Hazim al-Madani ما رأيت هاشميا أفقه من علي بن الحسين، سمعت علي بن الحسين وهو يسأل
كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى القبر ثم قال بمنزلتهما منه الساعة ابن عساكر يا كوني سكن لتافز تاريخ دمشق يتي قال أبو حازم للمدني أبو حازم المدني لكتيوة ما رأيت هاشميا يتي نيدي بنتبقى نوان بهاشمي با وان ديك دك بنو هاشم قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم kodai ke bahaushe an ce kabila shi ya dauka zagi ne dan bahaushe in ka ji ya ce duk wanda ba bahaushe ba fulani ne ba sai ce ba sai kabila ne shi ya dauka kabilan wani aibi ne inda zaka ce wani kabila mai wasu ya kawo maka duka to amma kabila ba wata matsala bane ko ai kai ba kabila ne hausa ba kabila bane hausawa kabila ne fulani kabila ne ko to tunda aka ce bahashim hashima ma kabila ne ballantana kai to shine ana yake cewa mara'aitu hashimi nake ban taba ganin wani daga cikin kabilar banu hashim afqaha wanda yafi kowa ilimi min ali ibn husayn kaman ali ibn husayn zaid al-adilina ba yace shi bai taba gani ba ba kai ba aika masa ba a'a shi bai gani ba amma ka kun shi an yi musu da yawa ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ganu hashim yake ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala ba ganu hashim yake ba to amma ai sun fi shi ilimi ko to amma ina nufin shi wadanda ya rayu da su ya gansu bai taba ganin wani bahashiman dangi wanda yake da ilimi kamar Ali ibn al-Adilina ba yace samitu Ali ibn Husayn wa huwa yus'al yace kuma naji Ali dan Husayn Zainul Abidinan dai wa huwa yus'al ana tambayansa kaifa kanat manzilatu Abi Bakr wa Umar yaya matsayin Abu Bakr da Umar Allah ya kara musu yadda yaya matsayin su yake inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a wajen ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam yaya matsayin su yake asan duk wanda kaje yazo na tambayar matsayin Abu Bakar da Umar ma ka san cewa akwai matsala tare da shi ne ko ba haka bane ai rana ta huto tafin hannu baya tare ta duk wanda kaje yazo na tambayar wai yaya darajar Abu Bakar da Umar suke to akwai mugunya a cikin zuciyarsa ne akwai guba da aka dora masa dan haka sai yazo yake cewa wai yaya matsayin Abu Bakar da Umar suke inji wani mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara bi yadihi ila al-qabr علي ابن الحسين زين العابدين سينون قبري قبر و قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سيتي بمنزلتهما منه الساعة ما تنسى وجن النبي شيني إرم كسات دا سكي دشي وجن النبي شيني إرم كسات دا سكي دشي ينزع قبري يا كسات أبو وكر دعوة سكي وجن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر انسى قاسو قاشي قو فهاك كسات دا سكي دشي وانا شيدا تي أباكين و a bakin ahlul baiti waɗanda suka san girman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda matsayin sahabban annabi alaihi salatu wasallam suke a wajensu wa fihi aidan malan yace har yanzu yaso cikin tarihu dimashq har yanzu an ja'far ibn muhammad daga ja'far dan muhammad wato ja'far ibn muhammad kenan an abi shi kuma daga babansa ja'far ibn muhammad wanda shine tajaba sabatu a gaba an abi shi kuma daga babansa qala yace ja'a rajulun ila abi yace wani mutum ya zo wajen babana waye baban nasu yani Ali ibn Husayn yana nufin Ali dan Husayn Zaid al-Abidi fa qala sai yace akhbirni an Abi Bakr ba ni labarin Abu Bakr waye ya matsayin Abu Bakr yake rika wato sun lokacin ka san gubar kiyayye sahabban Annabi alaihi salatu wasallam ta fara yawa a cikin mutane yaya matsayin Abu Bakr yake qala sai yace Ali Siddiqi tas'al yace kana tambaya dangane da Siddiq ne قال سي متمن يتي قلت سي نتي يرحمك الله الله يجي كانك وتسميه الصديق كي كي أمبتن سكي كي تيوز الصديق سبو دمي سبو دمي شينا غن يازوني دنفن سيوا أبو بكر رضي الله تعالى باشد كيما كوكا دن أوجنوا أجوزن علي زيد العابدين شاكا يدوكا يدى أكا سرير مصر درجر أبو بكر أشكيزو تيسا أكا قيام مصر مغن دنونا كريا أكا سيدنا أبو بكر ya dauka haka abun yake a wajen Ali Zaid al-Abidina tunda galibin maganganun idan an kwaso ai ana jingina musu ne na ƙarya a ce su suka fada ko ba haka bane dan haka sai yake tsammanin cewa ba shi da kima a wajen Ali Zaid al-Abidin amma sai yake cewa wato sanbihi Siddiq yanzu ka kira shi as-Siddiq me ma'ana as-Siddiq ne mai yawan gaskatawa qala sai Ali Zaid al-Abidin yace sakilat ka ummuk yace mahaifiyarka tayi rashin ka dama ba haife ka ba dama mahaifiyarka tayi barin ka
qad sallahu siddiqan man huwa khairun minni wa minka, yace wanda yafi ni alheri yafi ka alheri shine ma ya fara kiransa siddiqu, wa kenan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah alaihi salatu wasallam ya kiransa siddiq wal muhajiruna, haka nan sahabban annabi alaihi salatu wasallam suka hijira daga garin Makka zuwa Madina, don haka suke ce da shi as-siddiq, wal ansaru haka nan mutanen Madina ma haka suke ce da shi as-siddiq, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka hudu ta Uhud da Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu da Umar radiyallahu ta'ala anhu da Uthman radiyallahu ta'ala anhu da Ali radiyallahu ta'ala anhu, sai dutsen Uhud ya girgiza, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uthbut Uhud fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. A wata riwaya sayyidina Abu Bakar ne da Umar da Uthman, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dutsen Uhud shiga taitayinka, ka san waye akan ta kuwa, ba fa wanda ke kanka daga annabi ne sai siddiqi mai yawan gaskatawa, wa kenan Abu Bakar, wa shahidani da kuma shahide guda biyu, wa kenan Umar da Uthman radiyallahu ta'ala, domin duk shahada suke kashe su akai ko. To yace wanda ya fina alkhairi ya kira shi da siddiqu, faman lam yusammihi siddiqan, yace duk wanda bai kira shi siddiqu ba ma, fala saddaqa Allahu qawluhu fi ad-daril akhirah, to Allah ba zai gaskata duk wanda bai kira shi mai gaskatawa ba, to Allah ba zai gaskata maganar sa ran tashi alkiyama. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabita fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, masu imani Allah yana tabbatar da kalbar sa duniya da lahira. To in har ba za ka ce Abu Bakar Siddiq ba, to abinda Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala yake cewa, to Allah ba zai gaskata maganar ka ba tar da tashi alkiyama. Ko ka ce kana son ahlul baiti, Allah ba zai gaskata ka ba, in har baka ce wa siddiqu da manzon Allah ya ce masa siddiqu kace ba siddiqu ba. Izhab yace je ka, ina maka wasiya, fa ahibba Abu Bakr wa Umar, ka je ka so Abu Bakr da Umar, domin ya fahimci yana kiyayya da Abu Bakr da Umar ne ko ba haka bane, yace ka je ka so Abu Bakr da Umar, wa tawalla kuma ka je unce su ka so su, fa ma kana min ismin, duk wani abin da kake gani zunubi ne za a yi idan an so Abu Bakr da Umar, fa fi unu ito ka je yana wuya na in yaso. In kana ganin idan mutum yace yana son Abu Bakr yana son Umar zai samu zunubi ne, to ka je ka ce kana son zunubin naka a bani, saboda me? Saboda yarda da gamsuwa da yi cewa lalle waɗannan yardadu ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine abin da malam ya kawo akan Ali ibn Husayn, wanda ya shahara da Zaidul Abidin, Allah madaukaki ya ji kansa ya gafarta masa, Allah madaukaki ya hada mu a aljanna. To cikin waɗanda ya kawo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sai ya ce wa Muhammad ibn Ali al-Bakr, bayan ya ce Ali ibn Husayn, sai ya ce da ɗansa kuma Muhammad ibn Ali al-Bakr, wannan Muhammad ne shine ake tare shi Muhammad al-Bakr, shine malam ya buga namba a ƙasa in kun kula ko a shafi na nawa 106 ya buga namba ta 1, yace huwa Abu Ja'far, shine ake masa alkunya da Abu Ja'far, baban Ja'far wanda shine Ja'far al-Sadiq da su zama za ta zo a baya. Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shine in baka san shi ba, Muhammad dan Ali dan Husayn dan Ali dan Abi Talib, an gane ko, shi Muhammad dan Ali ne, Ali kuma jika ne na sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, domin dan Husayn ne shikenan dan jikan sayyidina Ali ne, an gane ko, domin haka magabata na kware suke yi, galibi zaka samu suna kadan ne suke ta circulate tsakanin su, saboda wannan zai sa wannan sunan, shi ma wannan zai sa wannan sunan, in ya haifa da zai sa sunan babansa, shi ma dan ya haifa zai sa sunan babansa, wani zai sa sunan baffansa, sai ga sunaye a gida gaba ɗaya sunaye guda biyu ko uku ko hudu suna ta yawo tsakani, an gane ko, kaga Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara musu yarda. Al-Imam al-Bakir, wanda ya shahara da ana ce da shi Al-Imam al-Bakir, al-Bakir kuma anansa shine mai yawan ilimi, saboda mutum ne da Allah madaukaki ya masa tarin ilimi, shi yasa ake ce da shi al-Bakir, shi yasa mamalin yace summiya bizalika, an ambace shi da al-Bakir li baqarihi al-uluma, saboda tarin ilimi da yi, al-Bakir kenan, akan ce al-Bakir al-mutawassi'u fil ilm, wanda Allah madaukaki ya masa yalwar ilimi, an gane ko, domin daga at-tabakkur ne, at-tabakkur shi kan ce at-tawassu' shine yalwatar abu, to Allah madaukaki ya yalwace shi da ilimi, da haka ake ce shi al-Bakir. واستنباطه الحكم da kuma inda yake iya ciro hikimomi a cikin nassosi ya ciro hikimomi a cikin nassosin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummuhu malan yace mahaifiyarsa domin ka riga ka ji babansa kai ko babansa shi ali ibn al-husayn zaid al-abidina da tarjumarsa ta gabata yanzu wace yake mahaifiyarsa ummu abdullahi fatimatu bintul hasan ibn al-hasan ibn abi talib an gane ko ummu abdullahi fatima بنت الحسن ابن الحسن نين يتي ابن ابي طالب هكذا انا اقول نعم يا كما تزم ام عبد الله فاطمه بنت الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب ان غاني كو اكو صدق ان غاني كو دوما ابو طالب باشي دون الحسن اما علي دان ابو طالب من سنه يناد الحسن كما الحسن يا سا ودانسا سونا شي ما الحسن ان غاني كو ba laihi bane ka samu danka ka samu sa Muhammad shi ma dan in ga dama ya sa sunan babansa Muhammad shi ma in ga dama ya sa sunan kakansa Muhammad ai sai a ce Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibba dubba matsala a ciki an gane ko dan haka mahaifiyarsa ita ce ummu abdullahi fatima sunanta yar wane ne yar al-hasan ne hasan din kuma dan hasan hasan din dan ali ibn abi talib ina fata an gane allazi فهو هاشمي ابا واما saboda haka ma shi ba hashiman dangi ne wajen uwarsa da wajen ubansa gaba da domin mahaifinsa daga jinin husaini yake mahaifiyarsa kuma daga jinin wa daga jinin hasan ina fata an gane lahu adadun min al-abna yace yana da ƴaƴa masu yawan gaske ashharuhum ja'far as-sadiq wanda yafi shahara daga cikin ƴaƴan shine ja'far as-sadiq الذي امه ام فره ود شي كما جعفر الصادق بن ما هي في سيتاتي ام فره بنت القاسم واتاتي ام فره دينن ايتاتي بنت القاسم وانين القاسم دينن شيني القاسم دم محمد دم ابو بكر الصديق ان غاني كو القاسم بابن وا بابن ام فره دين شيني دم محمد محمد دين كما دين غدان واي dan gidan Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu domin haka zaka rinka samu in kana bibiyan zuriyar wato sahabbai ƴaƴansu da jikokin su nan zaka samu duk suna haduwa ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hade da su to haka kuma ƴaƴansu ma suka dinga hadewa domin ba inda za a karaba Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar tunda ya aure ƴaƴansu ba inda za a karaba manzo Allah da Usman tunda ya aure masa da ƴaƴansa to haka kuma su ma sahabban a junansu suka dinga yi wannan ya dauki ƴarsa ya ba dan wannan wannan ya dauki ɗansa ya ba dan wannan wannan ya dauki ɗansa ya aurar haka suka dinga yi wannan zai nuna maka cewa yadda suke da dankon wato zumunta domin ba da za ka je ka dauki ƴaƴanka ka rinka ba wurin da ake gaba da kai ko za ka yi ba zai yi ba duk inda ka san cewa kiyayya ake da kai to ba zai yi ka dauki ƴarka ka ba a wajen ba me yasa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi aure annabi alaihi salatu wassalam ai aliyu radiyallahu ta'ala anhu yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kara aure zai yi amarya akan na Fatima amma matsalar da ya samu yar da yaje nema ne sai yaje nemo yar Abu Jahl ga ta bai ta sahabiya ce sai annabi alaihi salatu wassalam amma wane ne babanta Abu Jahl sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ba zai yi ba yar mafi soyuwa cikin bayin Allah mafi soyuwan Allah madaukaki da yar makiyin Allah yace ba za su zauna guje ɗaya ba ka san ba za a zauna lafiya ba duk lokacin da wannan ta tuna tsakanin wannan da babanta ka san akwai rigima ciki dan haka ba za su zaunu ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ba zai yi ba dan haka Ali ibn Abi Talib ya hakura bai auren ba sai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga rasuwan annabin bata dade ba na Fatima radiyallahu anha wata shida ta rasu daga nan kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi ta auriya aure mata da yawa an gane ko abin nufi dai anan shine wato dankon zumunta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta bayyana maka idan kana bibiyan auratayyarsu hafidatu abi bakr as-siddiq jika ce ta abubakar as-siddiq ummu farwa din kenan bintul qasim ibnu muhammad ibn abi bakr ibnu al-qasim ko bintul qasim ibnu muhammad ibn abi bakr as-siddiq wa zawaju al-imam al-bakir malan yace auren al-imam al-bakir min hafidati abi bakr as-siddiq daga jikanyar abu bakr as-siddiq Allah ya kara masa yadda dalilun ala mahabbati al-imam al-bakr li abi bakr as-siddiq wannan dalili ne karara da ke nuna soyayyar da ke tsakanin shi Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu da kuma wa da Muhammadul Baqir. Wato Muhammadul Baqir yana son Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, wannan shi yasa ma har ya hada dangantaka da shi, domin ba haka ba zai da hada ba. Domin irin yadda ake yayata gaba tsakanin sahabban Annabi alaihi salatu wasalam da iyayen gidan Annabi alaihi salatu wasalam, inda gaske ne da auratayya ba za ta yi tsakanin su ba, kuma da ba za su rinka sa sunan juna ba. Amma za ka ga cewa duk inda ka duba cikin sahabbai dai ga zamu suna ta sa suna. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala yana da ɗa Abu Bakar, yana da ɗa Umar, Husayn yana da ɗa Umar, Hassan yana da ɗa Umar, kowa za ka ga cewa a cikin su ya sa suna Abu Bakar ko ya sa Umar. Idan har akwai kiyayya da gaba, da wannan abun ba zai faru ba. Amma yanzu waɗannan mutane akwai wanda na ga cewa sunansa Abu Bakar, a sunansa Umar ne, amma ya ce shi a daina ce masa Umar, a daina ce masa Umar, a riƙa ce masa Ammar. Saboda kiyayya sadawa da Abu Bakar da Siddiq radiyallahu ta'ala, Allah ya kiyaye. تلقى الامام الباقر العلم الامام الباقر يا كربي علمي عن والده daga baban sa Zainul Abidin wa mallaqiya da kuma duk wanda ya gamu da shi min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban annabi alaihi salatu wassalam wa tabi'ina da kuma tabi'ai da ita daukar ilimi domin kanu gane cewa babu wani gaba tsakanin sahabbai da iyalan gidan manzon Allah alaihi salatu wassalam domin sun yi ta daukar ilimi a wajen su وأخذ عنه علماء أهل السنة هكذا علماء أهل السنة سكي تقوى سين علمي أوجه محمد الباقر لمكانته العلمية سبو دا متأهل سديكي لشين علمي فهو كو دنجيك عن النبي عليه الصلاة والسلام دي فوكما جنو من دعال عليه الصلاة والسلام جنو من دعال عليهم بيكرا تو بذي سامو علمي بذي سامو مال فاك دا وسط أوكاكا كو دا كان دا دنجنتكا دا النبي صلى الله عليه وسلم سيكاي أي كين وقري كافنك سامو كيركي أما إذن كابو دي بكذاو متو من كيركي با dangantakar ga annabi alaihi salatu wasalam ba za ta amfane ka ba, kamar yadda bata amfane Abu Lahab ba. Tabbat yada Abi Lahab wata kullum muna karantawa gashi kuma bafane na annabi alaihi salatu wasalam. Wa lihifdihi makanata ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda kuma ya kiyaye girman sahabban annabi alaihi salatu wasalam. Alladhina bi fadlihim intashara alislamu fil afaq, wadanda da falalarsu ne musulunci ya yadu a dukkan nahiyoyin duniya gaba daya, ba dan falalar da Allah madaukaki ya ga dama ta hannun sahabbai ba ya sanya ba, da musuluncin bai zo maka ba ma ballanta naka same shi, gane ko? Da wa annabi alaihi salatu wasallam lokacin ne bar duniya musulunci ya zo nan ne, musulunci ya shigo nan ne, shigo ba sahabba annabi alaihi salatu wasallam a lokacin su ne aka samu musulunci ya shigo mana. Wa kan nusibat lahu riwayatun fi kutub shi'ati al-imamiyya, Muhammadul Baqir an danganta masa riwayoyi da yawa a cikin littattafan shi'a imamiyya. Taba'anu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, riwayoyin da suke nuna wato yana suka ga sahabban annabi alaihi salatu wasalam. Wa fi Abi Bakr da Umar, yana sukan Abu Bakr da Umar. Wa hiya laysat sahiha, malan yace dukkan su gaba ɗaya ba ingantattun riwayoyi bane. Inna ma hiya bin wad'i wulati shi'a, iyaka kawai ɗan shi'a ne, makiya sahabbai suka kirkiro waɗannan hadisan suka dingina musu. Ka Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, malan yace kamar Jabir ibn Yazid al-Ju'fi yana daga cikin waɗanda riwayoyin su da aka samu cewa ana samun ruwayoyi da yawa waɗanda suke aibata sahabban annabi alaihi salatu wassalam, kuma ada dangantawa zuwa ga iyalan gidan annabi alaihi salatu wassalam, wanda kuma shi dama kowa ya san shi, wato mutumin ne wanda yake gawurtacce ne ɗan shi'a ne shi, a gane ko? Saboda ƙaryarsa da Sha'bi ya kula da shi, al-Imam Sha'bi ya kula da cewa shi maƙaryaci ne, sai ke cewa wannan mutumin lallai ba zai mutu ba sai ya yi ƙarya wa annabi alaihi salatu wassalam, dan ya fahimci cewa dama mutumin kirki bane, yace wannan ku kula da shi kafin ya mutu sai ya karyawa annabi alaihi salatu wassalam. Isma'il ibn Abi Uwais yace ke cewa yau da gobe ko muna nan sai da muka samu cewa mutumin nan yazo yana karyawa annabi alaihi salatu wassalam. Saboda haka makaryaci ne, al-Imam an-Nasa'i yace matrukun ne, ba a karban magana sa kwata-kwata, to irin ruwayoyin sa kuma za su dinka daukowa suna kawo mutane, an gane ko? Wa Zurarah ibn A'yun, da irin su Zurarah ibn A'yun wanda shi ma dan shi'a ne, makin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne, wasu mutane ne guda uku, Allah ya jarrabu baban su, su uku ne, Zurarah ibn A'yun da Abdul Malik ibn A'yun da Humran ibn A'yun, dukkan su guda uku ɗan A'yun ne, amma dukkan su ɗan shi'a ne. Amma malamai suka ce mafi muni a cikin su wajen shi'ar ma da gaba da sahabban annabi alaihi wasallam babu kamar Zurarah din nan, to kuma ruwayoyin su ake daukowa ana kawo mutane a ce gashi abinda Ali Zainul Abidin yace akan Abu Bakar, ga abinda Muhammad al-Baqir yace akan Abu Umar, ruwayoyin waɗannan mutane ne waɗanda an san cewa mutane ne waɗanda suke bakareta, daga cikin abin mamakin su da ya shahara ibn Sammak yana cewa wata rana na hadu Zawara ibn A'yun a Qadisiyya can a yankin Iraqai ya hadu da shi yace da na hadu da shi sai ya hadu da shi sai yake ce min ina da wani sako amma ina so ka isar min da sakon yace me sakon ka yace idan ka koma ka samu Ja'far ibn Muhammad wato Ja'far ibn Muhammad al-Baqir kenan Ja'far as-Sadiq yace in ka koma in ka samu Ja'far as-Sadiq ka ce da shi da Allah ya gaya mun ni dan wuta ne ko dan aljanna ibn Sammak yace sai nake cewa da shi yake cewa wace irin magana kake wannan ya za a yi ka ce mun wani jin tambaye shi ya za a yi san wuta ko dan aljanna ko dan wuta sai ce ka je ka tambaye shi shi ya riga ya sani ya san dan wuta ya san dan aljanna sai sa nake ka tambaye mun shi yace da ya matsa mun yace shikenan sai na tafi nace bari in na je zan tambaye shi da ya zo kai samu Ja'far as-Sadiq yace da shi Zurarah ibn A'yun ne yace in tambaye ka wai shi dan wuta ne ko dan aljanna na ce masa ya za a yi ka san dan wuta ko dan aljanna sai yace ai ka sani kai dai in tambaye ka sai yace to in ka da shi ka ce masa dan wuta ne shi ibn Sammak yace sai nace ya za a yi ka ya ta yaya ka sani ta yaya za a yi ka san cewa dan wuta ne shi domin dama kaga ya ce ya sani kuma shi kuma sai ce dan wuta ne shi sai ce abin da yasa nace saboda duk wanda yayi da'awar cewa na san wuta na san dan aljanna na san gaibu kenan to wani dan wuta ne kun bayyana tunda ya gaskata shi akan ya san me kenan ya dauka ya san gaibu ya san abin da ke boye ya san su wane ne yan wuta ya san waye san wannan manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa bai san su waye yan wuta sai aljanna ya san da shi iya wanda aka sanar da shi ya sani wanda ba san da shi bai sani ba to amma sai ce Ja'far as-Sadiq ya sani da haka Ja'far as-Sadiq yace in ka je ka ce masa dan wuta ne tunda yace na san dan wuta na san dan aljanna to wannan ya nuna cewa dan wuta ne kenan Allah ya kiyaye haka al-Imam az-Zahabi ya kawo wannan kissa cikin Sirr Alamin Nubala to haka nan imanin yace wa amsalihi ma da makamantan su ma ba irin su ba shi kadai ba abu akwai Abu Mukhnaf Lutuddin Yahya shi ma ya shahara da riwayoyi wanda shi ya suke daukowa kuma kun san malaman tarihi su ba ruwan su ba wai inganta riwaya ce aikin su ba kawai sukan kawo riwaya ne da su dadinta sawa'an ta inganta ko bata inganta ba ruwan su saboda haka sai su rinka zuwa suna dauko irin wannan riwayoyi a cikin tarihi Tabari wanda shi al-Imam Tabari shi ba bai ce maka zai kawo maka ingantaccen riwaya ba shi kawai zai kawo maka riwaya ne da isnadi ya rage naka yanzu kai ka duba isnadi ka gani riwayan ta tabbata ko bata tabbata ba galibi mutanen da suke daukowa a abubuwa na tarihi a cikin irin wannan littafin suke zuwa su dauko sai su ce ai gashi a cikin littafin sunna ne gashi Ibn Jarir ne ya kawo a cikin littafin sa naji Ibn Jarir ne ya kawo amma ya isnadin da ya kawo din yake ya kai labari ko bai kai labari ba malam yace wa qad shahana al-Kulayni kitabahu al-Kafi al-Kulayni cikin littafin sa usulul kafi da furu'i ya cika shi bi mithli tilka riwayat da kwatankwacin wa'ancan riwaya al-manhula wadanda aka kirkira aka dingina su ala abi ja'far aka jingina su abu ja'far wato muhammad al-baqir fi ta'ani ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan wato suka akan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min habari'un al-hali shi kwata kwata bai tare da wannan ruwayoyi bai ma san da su ba ya barranta da su bara'at az-zaid min dam yusuf irin kubutar da kirkeci yayi wa jinin annabi yusuf alaihi salam haka Muhammad al-Baqir ya kubuta daga wannan ruwaye yanzu me ya hada kirkeci da jinin Yusufu babu abin da ya hada shi ko ba dai ɗan uwan annabi Yusuf ne suka kirkire ƙarya ko suka danganta wa abin nan ba suka ce inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf indana ta ina fa akalahu dhi'b ko suka ce mun tafi mun bar Yusuf a wajen kayan mu mun tafi muna tsere fa akalahu dhi'b sai kirkeci ya dai cinye shi kirkeci ya san abin da aka yi bai sani ba ko to haka Ja'far bai san waɗannan ruwayoyin ba kwata kwata da aka jingina masa na aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kad hufidat an abi ja'far malam yace an ruwaito an kiyaye an haddace wasu ruwayoyi riwayatun wasu ruwayoyi sahiha ingantattu daga Ja'far daga Abu Ja'far Muhammad al-Baqir thabita waɗanda suke tabbatattu ne tattafiqu ma'a manhaj al-haqq waɗanda waɗannan ruwayoyin za ka ga cewa sun dace da gaskiya suna kan hanyar gaskiya wanda zai nuna maka cewa kenan akan hanyar sahabban nan akai yake akan son sahabban nan akai yake manhaju abaihi wanda kuma shine matafiyar iyayensa ahlul baiti iyalan gidan annabi alaihi salatu wassalam fi hifdi maqami ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen kiyayewa matsayin sahabban annabi alaihi salatu wassalam wa ma'rifati fadlihim da sanin falalarsu wa manzilatihim fil islam da kuma matsayinsu a musulunci yace fa fi siri alamin nubala yace yazo cikin siri alamin nubala na al-imam az-zahabi an isa ibn yunus daga isa dan yunus an abdul malik ibn abi sulaiman daga abdul malik dan abu sulaiman qultu yace nace li muhammad ibn ali nace wa muhammad ibn ali ibn husayn muhammad al-baqi kenan ko innama waliyukum allahu wa rasuluhu wal ladina amanu al-aya har zuwa karshe ko qala sai yace hum ashabun nabiy sallallahu alayhi wasallama wai wa ake tambayan sai yace wa ake nufi da wannan aya ne da Allah madaukake yace innama waliyukum allahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa ake nufi da wannan ayar dai qala sai yace hum ashabun nabiy sallallahu alayhi wasallama sune sahabban annabi alayhi salatu wassalam qultu sai nace da shi innahum yaquluna huwa ali yace amma naji suna cewa wai ali yake nufi da inna ma waliyukum allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un qala sai yake cewa aliyun minhum yace eh ali yana daga cikin su tunda dama yace sahabban manzo allah yake nufi ko sai na ali yana ciki ko ba ciki yana ciki amma ayat tana magana akan shi kadai ba ta magana akan shi kadai gane fikihun sa ko kun san wannan ayat tana daga cikin ayat da ta shahara kun san an karanta ta a baya ina cewa ita ayar wilaya wani lokaci ita ce suna ganin ma ba su da dalili a cikin alkur'ani da yake wannan dalilin da yake nuna cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala shine khalifa a bayan manzon Allah da yawa daga cikin malamun shi'a suna cewa babu aya da ta kai wannan ku duba fa ayan babu sunan ali a cikin ta ko akwai babu sunan sayyidina ali a ciki babu maganar shugabanci a ciki daga farkon ta har karshen ta gabaɗaya amma wai ita ce mafi karfin dalili ka san an rasa dalili ko mafi karfin dalili amma babu dalilin a ciki innama waliyukumullah haka Allah yace iyaka waliyukumullah majibuntun lamarinku shine Allah wanda za ku so shi soyayya ta ƙarshe shine Allah madaukaki za ku fifita lamarinsa akan na kowa wa rasuluhu da kuma manzansa daga Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal ladina amanu da kuma wadanda suka yi imani alladina yuqimuna as-sala wadanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna az-zaka kuma suke bada zakka wa hum raki'una halin kasancewarsu suna kankan da kai ga ubangiji suka ce wannan ita ce mafi shahara ko mafi bayyanar dalili da ke nuna khalifancin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi fasl ba tare da wani rabewa ba to amma a gurguje duk da na san cewa kun karanta amma don ku ƙara tunatar da ku saboda wannan ayar aya ce da zaka yawan ji suna kafa dalili ita wajen khalifancin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ku duba yanda siyakin ayar da yake yanuwa abinda Allah madaukake ce inna ma waliyukumullah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna as-salata majibuntun lamarinku shine Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suka yi imani yanzu wata irin wani irin guaranci ne bai saka fasara alladina yuqimuna as-salata koko wal ladina amanu waɗanda suka yi imani kuma kace mutum da yake nufi kuma a ce alladina yuqimuna as-salata waɗanda suke da tsaye da sallah kuma duk kace mutum guda da yake nufi wai utuda zakata kuma suna bada zakka duk kuma kace mutum da yake nufi wani irin guarancin yare ne zai baka wannan in baka da wani dalili na kai tsaye daga waje da ya fito yazo yace maka tabbatacce yace maka wannan fa ana nufin mutum ɗaya ne to babu yadda za ka daura wannan abun kace mutum ɗaya dole kace mutane ne masu yawan gaskiya kai amma aka magana da su an gane ko shi yasa an ka duba malamai za ka cewa a karkashin wannan ayar suna kawowa wato sababin nuzul sababin saukar wannan ayar suna kawo asbab da yawa Ibn al-Jawzi a cikin tafsirin sa ya kawo asbabun nuzul guda hudu wasu sun ce kaza ne sababin saukar ayar wasu sun ce kaza ne sababin saukar ayar wasu sun ce kaza ne sababi har guda hudu to ciki ne akwai asbab din da ake kawowa shi ma zaka ga ya kawo ko da yake shi bai ambaci wannan ba ko ɗaya ba a ciki bai ambaci wannan riwaya da take nuna cewa wai sayyidina Ali yake nufi ita ba amma cikin malaman tafsiri za ka ga suna kawowa kama abin nan al-wahidi cikin asbabun nuzul dinsa ya kawo wannan riwaya cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shine yana cikin sallah wa yayi ruku'u alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una domin raki'un suna fasa zahir ta ruku'u ne ba mu san me yasa aka ce alladhina yuqimuna salah suna tsaye da sallah wa yutuna zakka suna ba da zakka wa hum raki'una kuma suna ruku'u to me ruku'u me sallah ai an riga an faɗi sallah ka ruku'u ba ya cikin sallah ne ba ai maimai ba to me fa'idar bai mai ruku'u shi kadai duk da cewa suna cewa abin da suke nufi shine wahum halin kasancewansu lokacin da suke yin zakkar ne alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata suna ba da zakka wahum raki'una alhali lokacin da suke ba da zakka suna cikin ruku'u wai suna cikin ruku'u suke cire zakka to alwahidi ya kawo wannan ɗaya daga cikin ruwayoyi yace to sai suke kafa hujja da wannan cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shine yana cikin sallah wani mutum mai bara sai zo ya bara a cikin masallaci saboda haka sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma da bai zakkarsa ba dan haka sai ya cire robansa na zinare sai bara wannan mabaraci ana cikin sallah fa yana ruku yanzu wani abin yabo ne a ce kana cikin sallah ka daina abin da kake wani abu ya dauki hankalinka ka koma sauraron mai bara kana cikin ruku har ka tsaya ka cire zobe har ka bayar yanzu wannan abun yabo ne ba abun yabo bane a cikin ai ina khushu'in sallah yake ina abin da aka umarce ka wal musalli yunaji rabbahu kada ka shagalta da wani abu sai sallah inna fi salati la shughlan haka manzon Allah yace sallah tana da sha'ani ina ta in ka fara karka shiga wani abu daban sai dole ka shi yasa in ka duba zaka ga cewa wato maganganu ne waɗanda suke ba su da wani kan gado a ciki kwata-kwata da farko dai ayan sigar jam'i tai baka da daman ka cire wani alladhina yuqimu alladhina walladhina amanu aka ce waɗanda suka yi imani da haka dole imani ya shiga alladhina yuqimuna salata waɗanda suke sai da sallah duk wanda yake sai da sallah ya shiga wa yutuna zakata kuma suke ba da zakka duk wanda yake ba da zakka ya shiga baka da daman cire shi an gane ko sannan ba da zakka a cikin ruku'u muka ce ba abun yabo bane ba abu ne da ya dace ma a jingina shi zuwa ga sayyidina Ali ba domin kaskantar da shi ne a ce wai ya tsaya yana cikin ruku'u kuma ya tsaya yana ba da sallah yana ba da sadaka wai suka ce to ai kar in ya tsaya yace sai yayi sallar ne zai tafi bai ba shi sadaka ba saboda haka ya ba shi yana cikin sallah kuma saboda in ya tafi shikenan fakiri sun gari a Madina ba wasu yanzu abun yabo ne a ce sayyidina Ali bai cire zakkarsa ba kuma lokacin zakkar yayi har sai da wani mai bara ya bar tukun ya bara kafin ya dauka ya ba shi wanda ya haka zaka yi bai shi zaka ce to yayi kokari tunda dai bai hana wai bayar amma dai ba zaka saki a sahun farko wajen yabo ba an gane ko sannan shin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala ya taba mallakar duke da zai zakka lokacin annabi bai taba mallakar duke da zai zakka ba shetana na Fatima radiyallahu anha ta zo wajen annabi alaihi salatu wasallam tana roƙon manzon Allah ya ce mai ke ta wahala tayyawa ya bata ko yar baiwa da za ta ce maka mata wajen aiki sayyidina Ali bai da kudin da zai iya sayan baiwa to wanda bai da kudin da zai sayi baiwa ta taya matarsa aiki a lokacin to ina ke da kudin da zai zakka bai da shi sannan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta sa zoben zinariya bane kuma sun ce zoben zinariya ne a cikin yatsarsa mai bara ya zo ya cire ya bashi rakaka ne ko ku san rakaka ba to ki burutu Allah ya sauka kuma an ce wannan shine mafi karfin dalilin da ke nuna kalibancin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kuma yanzu in kace inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu ana nahu wilaya ne bi kasril wawi al wilaya domin shine suke fasara inna ma shugabanci domin akan ce al wilayatu akan ce al walayatu in an ce al wilayatu bi ma'anal imaratu al kasru bil kasri kenan al wilayatu al imaratu والفتح بالفتح الولايه المحبه kun gane kuwa to in kace in kana nufin alwilayatu ne ake nufi da nan kenan inna ma waliyukum Allah ya aka shugaban ku shine Allah sarkin ku shine Allah ana cewa Allah al-abir ba a cewa Allah al-amir Allah ya sauka haka al-imam al-qurtubi ya kawo wannan kissa da malam ya kawo yace cikin shairu alamin nubala wato ta maganan tambayan Muhammadu Baqir da aka yi akan wannan ayar al-Imam al-Qurtubi ya kawo karkashin wannan ayar a cikin tafsirin sa wa zurriyatu Ali malan yace zurriyar sayyidina Ali adra bi fadlihi min ash-shi'a su suka fi kowa wato sanin falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu su suka fi kowa sanin fallar sayyidina Ali min ash-shi'a akan yan shi'a da suke da'awan cewa suna son iyalan gidan Annabi alaihi salatu wassalam. Wa laysa al-ayatu fi fadli aliyyin wahdahu, ayar falalta bata tsaya akan sayyidina Ali shi kadai ba, kama yaz'umu shi'atu al-imamiyya, kama yanda shi'a imamiyya suke fada, domin suna magana ayan tana magana akan sayyidina Ali shi kadai. Shin da Muhammad al-Baqir da su yan shi'a wa suka fi son sayyidina Ali? Ya fi son sayyidina Ali, kuma ka bane. Amma yace ayar ho ba tana magana akan sayyidina Ali shi kadai bane, tana magana akan dukkan sahabban Annabi alaihi salatu wassalam. Wa fi muqaddamatihim Abubakar wa Umar, cikin na gaba gaba akwai Abubakar da Umar a ciki. Innama hiya tashmalu kull ashabir rasul, ita iyaka tana game dukkan sahabban manzon Allah ne alaihi salatu wassalam. Alladhina tamayyazu bi suhbatihi, wadanda suka keɓanta da kasancewarsu sahabban Annabi, dunan nasabi ko da ba su dangantaka da shi. Wa adaka al-imam al-baqir al-ghula, al-imam al-baqir inda muke magana mallan yace ya riski al-ghula masu ta iyakan nan, alladhina ta'anu fi fadli abi bakr wa umar, wadanda suka yi wato suka akan abubakar da umar. Fadafa an abi bakr wa umar radiyallahu anhuma, ya bada kariya iya kokarin sa wa abubakar da umar. Wa radda ala alladhina yad'aluna fihima, yayi mai da bartani akan wadanda suke suka sayyidina abubakar da umar. Abinda zai nuna maka haka yace fi siri alamin nubala, ya zo cikin siyar na alam siru alamin nubala na az-zahabi. An abi abdullahi al-ju'fi, daga abu abdullahi al-ju'fi. An urwa ibn abdullahi, daga urwa dan abdullah. Qala yace sa'altu aba ja'far, yace na tambayi abu ja'far, muhammad ibn ali, shine muhammad dan ali, muhammad al-baqir kenan wanda muke magana akan sa ko. An hilyati as-suyufi, mun tambaye shi shin ya halatta mutun ya kulliya wa takwabin sa ya masa ado? Fa qala sai ce la ba sa bi, yace ba laifi mutun ya kulliya wa takwabin sa. Fa qad halla abubakar as-siddiq sayfuhu, ita dalili akan haka shine sayyidina abubakar yayi wa takwabin sa ado. Kaji shi aikin abubakar ma hujja ne a wajen sa, saboda yarda da girmama sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala. Qultu, yace sai nace da shi, ataku wa taqulu siddiq, zaka ce ka ce masa siddiqu kamar yadda aka yi wa ko baban sa ne. Fa wasaba wasbatan, sai ya fadi faduwa. Ana fadan haka ina cewa wai zaka ce abubakar siddiq ko sai fadi a wajen ya zauna. Wastaqbal al-qibla, ya fuskanta al-qibla, thumma qala, sai ce na'am as-siddiq, na'am as-siddiq, yace eh zan ce masa as-siddiq, zan ce masa as-siddiq. Faman lam yaqul as-siddiq fala saddaqa Allahu lahu qawlan fi dunya wal akhirah, yace kai duk wanda bai ce masa siddiqu ba ma, to Allah madaukake ba zai taba gaskata wata magana sa ba a duniya ko lahira. Ka san ya sha kunya, duk wanda bai ce Abubakar siddiq siddiqu ba, in jiwa Muhammad al-Baqir rahimahullah, yace to Allah madaukake ba zai gaskata wata magana sa ba ko duniya ko lahira. Allah yake. Wa rawa ibn Asakir fi tarikh Dimashq, haka ne ibn Asakir ya ruwaito a cikin tarihu Dimashq. An ibn Fudayl, daga ibn Fudayl. An Salim ibn Abi Hafsa, daga Salim dan Abu Hafsa. Qala yace sa'altu Aba Ja'far wa Ja'faran an Abi Bakr wa Umar, ya tambayi na tambayi da da uba, na tambayi baban Ja'far da kuma Ja'far din, wato ya tambayi Muhammad al-Baqir da kuma dan sa Ja'far as-Sadiq, na tambaye su dangane da Abubakar da Umar, meye matsayin su, yaya suke. Fa qala, duka guda biyun suka ce tawallahuma, kaso su. Wabra min aduwihima, kai baran baran da makiyansu, ba kai ba makiyan. Fa innahuma kana imamai hudan, yace domin su guda biyun nan jagorori ne na shari'a. Kenan wannan yana nuna Muhammad al-Baqir yayi baran baran da duk wanda yake gaba da Abubakar da Umar, domin umarni ma yake yi kai ma ka so su, kuma kai baran baran da duk wanda yake kin su. Wanda yake wannan magana kana ganin zai so wani mutum da yake kin Abubakar ko Umar? Ba zai yi ba, hashafu. Allaqa al-Hafiz adh-Dhahabi fi shari' alam an-Nubala, al-Imam adh-Dhahabi ya kawo wannan kissa ta Ibn Asakir a cikin littafin Sirru Alam an-Nubala, sai mata ta'liqi, ya danyi magana akai ala hadha, akan wannan magana qailan yace kana salimun fihi tashayyu'un dhahirun, Salim ibn Abi Hafsa dinnan wanda yazo yake tambayan Ja'far as-Sadiq da baban sa Muhammad al-Baqir, yake tambayan su akan Abubakar da Umar, yace fihi tashayyu'un zahiru, yana da shi an ci tare da shi. Gaya da mun fada baya ko duk wanda kaje ya zo na tambayan wai me matsayin Abubakar da Umar a musulunci ko me matsayin sa wajen manzon Allah alaihi salatu wassalam, ka san dama ba mutumin kirki bane, don ba haka ba sa bukatan kai tambaya akan su, an gane ko? Wa ma hadha, tare da wannan fa yabussu hadha alqawl alhaq, duk da cewa shi wannan Salihu da Abi Hafsa din yana da shi an ci tare da shi, amma duk da haka yazo yake fadan wannan maganar da yaji a wajen wa a wajen Muhammad al-Baqi da Jabir al-Sadiq. Wa inna ma ya'rifu al-fadla li ahli al-fadl dhul-fadl, yace saboda masu falala su ne suka san falalar masu falala, an gane ko? Masu falala su suka san falalar masu falala, wanda yake wane ne shine ya san wane wane ne, an gane ko? Mai kudi shi yake sanin mai kudi, mai karatu shi yake sanin mai karatu, ko ba haka bane? Yanzu sai ka kawo kace a garin nan ba mai kudi kamar wane, amma aka tambaye masu kudi yanzu baka dariya, saboda sun san dan gwangwan ne, ba da komai, kawai kai tulum dogo dogo ya motoci ka gani guda 15 sai kace duk garin ba wanda kai shi kudi, alhali ba nan take ba. Shine yake cewa masu falala su suka san falala masu falala, saboda falalar shi mai falala ne shi Ja'far as-Sadiq da Muhammad al-Baqir, saboda haka suka san falalar Abubakar da Umar. Wakadhalika naqil Ibn Fudayl Shi'i, Ibn Fudayl wanda shi ya ruwaito daga Salim dan Abi Hafsa kamar da muka karanta yanzu, yace shi ma dan Shi'a ne, thiqatun, sai dai amintacce ne aka ana karban maganar sa, ka san ba ko ne dan Shi'a ne ake karban maganar sa ba, shike akwai waɗanda malamai sai ga cewa tashayyu din nasa kadan ne, an gane ko? Domin tashayyu da wajen magabatan aka ce tashayyu da farko shine wato kodi at-tawaqquf fi tafdilu Uthman ala Ali, waɗanda suka tsaya suka ce su ba za su ce Ali yafi Uthman ba, ba za su ce Uthman yafi Ali ba, suka tsaya nan, wannan da su ake cewa tashayyu, aka dawo ana cewa tashayyu sune waɗanda suke fifita Ali akan Uthman, amma ba akan Abubakar da Umar ba, a je wannan gandun ba, sune ake ce musu me fihi tashayyu a wannan lokacin, amma daga baya kaga yadda abubuwa suka zama, an gane ko? Daga baya kuma maganar su ba a karba, an gane ko? Yanzu kaman Zuradat ibn Ali da muka wuce shi da zo maganar sa, ka duba irin wannan ka karba maganar sa, wanda yake cewa Ja'far as-Sadiq ya san yan wuta san yan aljanna, ka karbi maganar wannan, kuma abun mamaki lokacin da shi wannan mutumin ya zo ya gaya masa, yace ga fa abin da Ja'far as-Sadiq yace da na gaya masa, kai ka ce in tambaye shi kai dan wuta ne ko dan aljanna, yace kai dan wuta ne, da nace masa me yasa, sai yace saboda kai da awan ya san in wuta in aljanna, wanda yake nuna kai dan wuta ne kenan, saboda kai da awan ya san gaibu ba Allah bane shi kuma, ka san abin da Zurara yace, sai yace ya maka taqiya, Allah ya sauka. Duk maganganun mutanen kirki a iyalan gidan Annabi alaihi salatu akan sahabbai haka suke cewa, idan zaka karanta sai ce to wannan yayi taqiya ne, sai yasa ya faɗa, in aka samu Ja'far as-Sadiq ya riga ya yi ba Abubakar a cikin littafin su, sai ce wannan taqiya ne, ya yi ba Abubakar sai a ce taqiya ne, ya yi ba sai a ce taqiya ne. Sai Imam Zahabi yake cewa fa aktharu Allahu shi'ata zamanina, yace Allah ya kayar da shi a zamanin mu, tun fa a zamanin sa ne Imam Zahabi yake musu wannan addu'ar, ma aghraqahum fil jahli wal kadhib, yace babu wanda kai su fadawa cikin jahilci da ƙarya, yace ga wayancan su duk da cewa akwai shi an ci tare da su, amma sun ruwaito saboda sun gansu da cewa lallai Ja'far as-Sadiq ga matsayin sa, Muhammad al-Baqir ga matsayin sa akan Abubakar da Umar, da haka suka ruwaito, amma yace wayannan fayanaluna min ash-shaykhaini, su ga sunan kullun abin da suke shine zagi da tsinuwa wa shaykhaini Abubakar da Umar, waziyyi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallama, mate makan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dinnan guda biyu, wa yahmiluna hadha al-qawla min al-Baqir wa Sadiq ala at-taqiyya, da haka maganganun Muhammad al-Baqir da Ja'far as-Sadiq duk sai su dauke su akan cewa taqiyya suke yi, taqiyya hatta mubay'a da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi, wa sayyidina Abubakar da Umar da Uthman duk taqiyya ne, kun san taqiyya ai ko? Inda dai kullum kuna tare da malamin nan kun san taqiyya ai, ba abinda aka gina addinin shi akan sa kaman taqiyya, haka suke cewa tis'atu asharuddin taqiyyatan, kashi 9 a cikin 10 na addinin su taqiyya ne, ka bayyana wa mutane akasin abin da ka kudurta, dama mana shine munafurci ai, a musulunci ana yin taqiyya ne wa kafirai, idan sun fi ƙarfinku sai ku yi musu tafiya. La yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa. Idan ku ga kafirai sun fi ƙarfinku sai ku yi taqiyya, sai ku ɓoye musu abin da kuke, abin da kuka ga cewa matsala ne in kuka bayyana shi sai ku ɓoye. To amma su taqiyya su wa kowa ne, ko da yake su duk masu nan a zahiri ai, dan duk kowa a wajensu kafiri ne in ba shi ba, duk wanda ba dan shi'a ba a littattafan shi'a kafiri da shi, su ne nawasib. Duk wanda bai yadda Ali dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu shi ne khalifa kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, bai kuma yadda Abubakar da Umar da Usman mutanen banza ne lalatattu azzalumai ba, wal iyadu billahi, to a wajensu shi ne nasibi, nasibi kuma a wajensu kafiri ne. To da haka ma suke cewa halalud dam wal mal, da jininsa da dukiyarsa gaba ɗaya halal ne a wajensu. Da haka yake cewa yahmiluna hadha alqawla min albaqir wasadiqi ala altaqiyya. Da haka duk maganganun nan akwai a cikin littattafansu gashi nan, amma sai su ce ai taqiyya suke. Ja'far as-sadiq taqiyya yayi akan kaza, Muhammad al-Baqir taqiyya yayi akan kaza. Da haka an kunkula akan taqiyya shi a tawa mai Najeriya, ko haka ne ko ba haka bane? Lokacin da aka fara zuwa ana cewa ba shi an caki ba, lokacin da aka fara maganar brothers da an kace shi an ci ne ma wallahi faɗa ki faɗa hatta jagoran lokacin bai yadda a ce shi'a ba. Shekaru na taɓa zuwa wani lokacin yau ta lakta da ya lokacin yana cewa sun ce shi mana shi'a, mun ce mu ba shi'a ba ne, sun ce shi'a mun ce ba shi'a, muka ce to aje shi'a ne, wai aje shi'a ne, aje shi'a ne, amma ba yadda shi'a ba ne. A lokacin kuma na san akwai wanda na taɓa zama da shi a lokacin, sai ke cewa shi malaminsa bai kira shi akan shi'a ba ne, akan sunna ya kira shi, har yau kuma bai taɓa ce masa shi'a ba ne, dan ran da ya ce masa shi'a ne, to daga ranar za su raba gari. Amma Allah ya kiyaye, ga gane da suna tare kuma suna ta tafiya, shi an cin ya shigo ciki, saboda dama da taqiyya ake ɗiban mutane. Allah ya kiyaye. Ana nuna mun lokaci ya karato, kuma gabar da za mu shiga cikinta gaba ce wadda take mai tsayi. Ina ganin a wannan gabar za mu dakata abin da muka faɗa daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu tarayya cikin lada. Abin da yake kuskure ne Allah madaukake ya gafarta mana gaba daya. Ubangiji ta'ala ya mana albarka. Allah ya kashe mu akan son sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa. Allah ya raya mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.